daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com Masararro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel wannan karan tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a shirin mu na hantsi cikin shirin za ku ji cewa mataimakin shugaban kasar Najeriya Yemi Osinbajo ya karaita magana cewa jam'iyyar APC ta musulmai ce inda yace ta kowa da kowa ce haka kuma za mu kawo muku rahoto kan yadda har yanzu wasu ƴan siyasar Najeriya ke ci gaba da sauye shekayayen da zabe yake karatowa Lauyoyi na ci gaba da muhawara kan tanadin doka da kuma yadda doka take kan gurfanar da chief jojin Najeriya gaban kotu. Sai kuma shirin a dawo lafiya wanda Baba Makeri zai kawo mana daga nan kuma sai shirin jaridan kasar Jamhuriyar Nijar da kuma wasu ra'ayoyi da kuma wasu ra'ayoyi kira kuna ajiye mana amma duk wannan sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Duk da yake galibin Amurkawa suna dora laifin shugaba suna dora shugaban kasar alhakin dadewar da wadansu ma'aikatan gwamnati suka yi a rufe jiya litinin shugaba Donald Trump ya shaida wa manoma cewa ƴan jam'iyyar Democrat ne a majalisa suke da alhakin ci gaba da rufe gwamnatin Trump ya shaida wa taron manoma na kasa wanda aka yi a New Orleans inda ya kare bukatar da ya gabatar na dala biliyan wato domin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico ya bayyana cewa sun kyamance da matakan da muke buƙatar mu dauka domin kare Amurka ya kuma ƙara da cewa ba zan taba yin kasa a gwiwa a yunkurin kare Amurka ba binciken ra'ayoyi na jama'a guda 6 da aka gudanar na nuna cewa Amurkawa suna dora wa shugaban kasa da jam'iyyarsa ta Republican alhakin rufe ma'aikatan gwamnatin Gwamnatin kasar Kamaru ta ce 'yan tawayen jamhuriyar Afirka ta tsakiya da ke makwabta da ita sun saki wasu 'yan kasar Kamaru guda 4 a ranar Lahadi wanda suka yi garkuwa da su a bara. Mutane hudun da yana daga cikin 'yan kasar Kamaru 300 da ake zargi 'yan tawayen da sacewa cikin shekaru 2 da suka shige da kuma dubban shanu. Al'ummomin kasar Kamaru da ke kan iyakar kasar suna kira ga gwamnatin kasar ta ba da izini ga kungiyoyin sa kai su dauki makamai su kare kansu kuma su yaki 'yan tawayen. Bincike da kungiyar raya al'adu da cigaban al'umma Mbororo ta gudanar wanda galibin mambobinta makiyaya ne suna nuna cewa an sace ko kuma an kashe akalla shanu 8,000 haka kuma yi garkuwa da sama da mutane 300 yayin da kungiyar da ke dauke da makamai ta janyo asarar kimanin dala miliyan 4 cikin shekaru 2 da suka gabata Wata kotun gwamnatin tarayya ta sami dan tsohon shugaban kasar Gini da matarsa da laifin bautar da wata yarinya wadda ba ta da takardar zaman Amurka da suka dauko ta daga kasar su suka tilasta ta yin aikin gida na tsawon shekaru 16 ba tare da biyan ta ba. An sami Muhammad Ture da Dennis Cross Ture dukkanin su ƴan shekaru 57 da haihuwa da laifin tilastawa yarinya aiki da kuma boye bakuwar haure da hada baki wurin boye wadda ba ta da izinin zaman Amurka sai dai an wanke mutanen da ke zaune a birnin Dallas daga laifin hada baki su tilastawa wani yayi aiki ba da ransu na so ba ba riga dai an sa ranar da za a yanke musu hukunci ba to sai dai za su iya huskantar daurin shekaru 20 a gidan yari bisa ga wata sanarwa kuma tilas ne su biya ta diya an kulle Ture da Cross Ture ne bayan da aka kama su da laifin ranar Alhamis da yamma tunda farko wato suna karkashin daurin talala ne tunda aka kama su ko kuma aka kama su a cikin watan Afrilu sai dai lauyoyin su sun ce za su daukaka kara wadannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat suka karbi ragaman shugabancin majalisar wakila a farkon wannan wata sabbin shugabannin kwamitoci sun ce za su yi amfani da matsayinsu na shugabancin kwamitocin wajen binciken batutuwa masu sarkakiya da suka shafi shugaba Trump, wanda suka hada da yakin neman zabensa da harkokin kasuwancinsa da kuma gwamnatinsa. Batutuwa da za su mai da hankali a kai sun hada ne da binciken da ake gudanarwa akan katsalanda wanda ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016. Sai kuma batun harajin Trump, inda shi shugaban kwamitin Richard Neal yake so ya gabatar da kwararren bayanai da za su ja hankalin al'umma akan dalilan da ake bukatar a gabatar da bukatan wato a hukumance ga shugaba Trump ya fitar da rahotanni na haraji da yake biya. Waɗannan wato waɗansu batutuwa da kwamitocin za su binciki kuma sun hada ne da tsare-tsaren gwamnatin Trump kan shige da fice da kuma harkokin kasashen ƙetare da kuma harkokin cikin gida. A ƙarshe, wata kotun ƙasar China ta yanke wa wani ɗan ƙasar Canada hukuncin kisa bisa zargin safarar miyagun ƙwayoyi, abinda ya sa Prime Minister ƙasar Canada Justin Trudeau ya zargi China da amfani da wato hukuncin kisa ba bisa ka'ida ba.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, mataimakin shugaban kasar Najeriya Yemi Osinbajo ya karanta magana cewa jam'iyyar APC ta musulmai ce, inda ya ce ta kowa da kowa ce. Ga dai Abdulwahab da wannan rahoto.
Farfesa Yemi Osinbajo ya bayyana hakan ne a garin Kaltungo, taron kaddamar da kamfen na ɗan takarar gwamna a jam'iyyar APC na jihar Gombe.
All of those who were saying before that APC is only for Muslims, I hope they know that it is not true. As you can see, I'm not only a Christian, I'm a pastor.
Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya ce ina masu cewa jami'ar APC ta musulmai ce, yana fatan su san cewa batun ba gaskiya bane. Kamar yadda ta bayyana a gare ku, shi ba wai kawai Kirista bane, shi limamin addinin Kirista ne.
And I have worked very, very well and very happily with our President Muhammad Buhari, because he's a trustworthy person, he's honest and he's straightforward. So I believe very strongly, and all of us, every one of us must know that APC is for all of us.
Kuma ina shaida muku, nayi aiki matuka da kuma jin dadi tare da shugaba Muhammad Buhari, domin mutum ne mai gaskiya da kuma rikon amana, kuma shi kaifi ɗaya ne. Sannan yace ya tabbatar kuma kowa da kowa za su iya tabbatar da cewa jami'ar APC ta kowa da kowa ce. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, yayin da jami'in siyasa a Najeriya tare da 'ya'yan takararsa suke ci gaba da yakin neman zaɓe a matakai daban-daban, har yanzu wasu daga cikin 'yan siyasa na ci gaba da sauyi shekara ga wannan jami'a zuwa waccan, duk kuwa da cewa kwanaki kalilan suka rage a gudanar da ban zaɓe a ƙasar. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aika mana game da wannan batu.
Tsohon shugaban PDP na ƙasa Ahmad Adamu Azu tare da sanata Babio Gamawa da PDP ta sallama daga kujerar mataimakin shugabanta mai kula da shiyar Arewa maso gabacin Najeriya. Dukkaninsu sun koma jam'iyya mai mulki ta APC. Kazalika a jihar Jigawa, tsohon kwamishina na jihar injiniya Baba Aliyu shi ma ya sauya shekara daga PDP zuwa APC.
Na da takarar gwamna, ba samu takara ba, Allah bai yi wanda Allah ya ba shi Allah yake so ya zama. Na nemi takarar sanata ma, shi ma Allah bai bani ba, ban samu wanda Allah ba shi Allah ke so ya zama. Daga wannan lokaci kowa ya sani cewa na ci gaba da zama a jam'iyyar PDP. Dukkan abubuwan da ake yi na takarar gwamna ko na takarar shugaban kasa daga jihar Jigawa duka da ni aka yi. To saboda haka za ka cewa ni fitata ba ta takara ba ce. Fita ce ta mu shiga yakin neman zaɓe da jam'iyyar da muka ga cewa mun shiga yanzu domin a yi neman zaɓen nan ɗin. Da mai APC ita take mulki a jihar Jigawa ƙarƙashin gwamna Badar Abubakar, kuma yana bakin ƙoƙarinsa, jihar Jigawa ta ci gaba. Saboda haka dole ne ni a matsayina na ɗan jihar Jigawa wanda ya aiki a jihar Jigawa da gwamna kusan guda biyu shekara kusan 16, na san Jigawa, na ganta, na san abin da ake mata, na san me yake damunta. To kuma na gwamna Badar Abubakar shi ma a takunsa yana yin baki ƙoƙarinsa shekara uku na shiga ban jihar Jigawa. Saboda haka dole ne ka baro inda kake, ka dawo inda za ka shiga, a yi wannan raya ƙasa tare da kai.
To amma honorable Nasiru Garba dan ce mamba a kwamitin amintattu na APC wadda kuma a yanzu yake takarar majalisar wakilan Najeriya a mazabar Garkin Babura daga jihar Jigawan a gargashin inuwar PDP na cewa
ba a san shi ba lokacin an yi tallarsa yanzu an sai da shi idan tallar da muka yi tractor ce ya China talakawan jiga da suka saya suka danna ƙuri'a sun sani idan kuma tractor ce jin David Brown yar Ingila muka zo muka sayar musu sun saya sun yi amfani da ita sun sani idan ƴan jigawa suna ganin cewar Badaru ya musu abin da ke so sun zabe shi idan kuma suna ganin cewar akwai buƙatar canji sai kuma su zabi wani amma ni dai abin da na sani shine jiki magayi ƴan jigawa jikin su ya gaya musu sun ga yadda ake mulki sun ga yadda Sulalami da sun ga yadda Ibrahim Saminti take sun ga yadda Ali Sa'ade yanzu Badaru ya yi shekara hudu su auna da abin da ya yi a cikin shekara hudun nan su auna su gani ya kamata a zabe shi ni in ni kake so ka ji ra'ayina shine zaka tambaya amma su ƴan jigawa ba zan ari bakin su in ci musu albasa ba
kai menene ra'ayinka
ra'ayina ni yanzu ina da kura ba zan dangwala Badaru ba saboda ban gamsu ba da mulkin sa kawai ba wai maganar da bugari bane
honorable Nasiru Garba dan ce kenan dake takarar majalisar wakilan Najeriya a gargashin ilaimar jam'iyyar PDP Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
talaka kabur kuka kuri'ar kayyancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka kabur kuka kuri'ar kayyancinka
kuma da lagaida Mahmud Ibrahim Kwali biyo bayan rashin halartar zaman kotun da'ar ma'aikata da babban alƙalin Najeriya Justice Walter yayi bisa tuhumar rashin ambata da kadararsa lauyoyi na ci gaba da muhawara kan tanadin da doka da kuma yadda ma'aikatan shari'a ke daukar lamarin Nasiru Adamali Kaya ya tattauna da lauya mai zaman kansa Yusuf Sallau
sunana Yusuf Sallau mutum biyu lauya ne mai zaman kansa ana Abuja Constitution na Najeriya sashi na 308 yayi bayani mutum hudu doka ta ba su digan kariya shi shugaban alkali bai cikin su ana maganar shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa governor da kuma mataimakin governor bayan wayannan mutane guda hudu babu wani mutum a nan Najeriya duk matsayinsa wanda ba za a iya kai shugaban kotu ya zauna yayi bayani ba to sai dai a gurin duk wani lauya a wannan kasa abun gigicewa ne a ce yau an wayi gari za a kai babban alkali na kotun koli na kasa gaba daya kotu ya zauna yayi bayani dangane ga wani zargi da ake masa wanda wasu suna ganin kaman juyin mulki ne ake so amma bangaren shari'a a Najeriya
yanzu gashi nan dai bai je kotun ba an dake zaman kotun zuwa wani lokaci idan wannan lokacin ya sake in bai je yanki zuwa a karo na biyu mai kotun za ta yi
abin da ya kamata ka fara tambaya shine me ya hana shi zuwa kotu to shi hujjan da ya bayar na rashin zuwa shine kamar yadda muka sani a cikin tsarin
ma yanzu tun da barista kai ba lawayan sa bane da kike magana a madadin sa ina tambayar aka sake komawa kotu bai je ba menene kotun za ta dauki mataki akai
idan aka bukaci mutum ya zo gaban kotu dole sai an cika wasu sharuɗa idan kuma ba a cika wannan sharuɗan ba zai yi bijirewa ya ke zuwa har aka cika wannan sharuɗan kuma ya kasance bai zo ba kotu ta bada sammaci na kamu don a kamo shi a kawo shi gaban kotu shi kira warrant of arrest
ana tsammanin musamman shi wanda shi ne ma shugaban shari'a gaba daya a tsarin mulki shi akwai wata doka da zai iya dogara da ita da za ta kare shi ga zuwa kotu
akwai doka sashi na 123 na dokan da ake kira ACJA Administration of Criminal Justice 2015 duk mutum da ake zargi sai an bashi sammaci personal sammaci bi ma'ana sai an bashi shi da kansa an kai masa hannu da hannu an bashi ba a je a manna kofin gidan shi ko a ba wani yaron gidan shi ba shi ma ya ɗaya daga cikin dalilai da ya kawo na kin rashin zuwa gaban kotu cewa ai ba a bashi hannu da hannu ba
wannan ya nuna zai iya labewa ko ya buye kenan har lokacin ya ba a samu an gan shi ko abu domin a bashi takardar ba
in Najeriya sun saba irin wannan halayen hakan zai iya faruwa da shi tunanin da muke shine a matsayin sa na babba ba za a kai ga wannan matsayin ba da samu fita
amma me ya faru na yi kungiyar kuta lauyoyi bata ji dadin yanda aka dauki wannan matakin ba babban lauya Femi Falana ya ma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta janye karar cewa za a je a samu matsala ne kawai a shari'a in an je kotun nan
a gun duk wani lauya dake Najeriya babban abu ne wanda kowa yake ganin kaman manakisa ne ga bangaren shari'a a Najeriya a ce mutum na farko bangare na shari'a an kawo shi kuma ya ya shiga cikin akwatin tambaya, to wannan babban abun kunya ne a gurin duk wani lauya a Najeriya, don haka kaga cewa kowane lauya zai tashi ya kare wannan abun. Ko ba a
imma abun kunya ne kuma ba abun kunya, aikin lauyoyin nan kare doka da doka suka dogara, kuma dokar nan ta nuna da akwai hurumin a kai shi kotu. Za a yi mamakin waɗanda suke aikin doka kuma suna mamakin wannan al'amari.
To abin da ke faruwa shine baka daukan hujjar mutum daya ka yanke hukunci da shi.
To a gaida Nasiru. Kafin mu kai ga shirma na gaba, a shakata da wannan wakar mai taken rayuwa a duniya. Madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 2:16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakub Makire ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne za mu kawo ƙarshen hirar wakilinmu na jihar Niger, Mustapha Nasir Batsari, da shugaban hukumar kiyaye hatsin rana jihar, Sarta Kwabanda Joel Dagwa, a kan irin matakan da hukumarsa ke ɗauka na kiyaye hatsin rana a wannan lokacin zaɓe. Ga cigaban hirar.
Eh, gaskiya babban kalubala da muke da shi shine daga wurin jama'a wanda muke hulda da su, masu amfani da hanya. Waɗansu za ka ga ana ta duk da huduba da muke yi, duk da kuma kokari da muke yi musananta a kan hanya, za ka ga waɗansu sun yi abin da ake cewa sun yi kunnen uwan shegu. Muna magana kaman ba mu magana, muna yi kaman ba mu yi, ba su so su saurara. Kuma wanda yake fi ba mu banta abin takeici din shine a cikin waɗannan din akwai mutane wanda Allah ya taimaka musu. Iya ila ko sun yi makaranta har sun kai jami'a, ko kuma Allah ya taimaka musu sun fita sun yi yawon duniya, sun ga abubuwa da ke faruwa a sauran wurare, wanda ya kamata irin waɗannan mutane da suka dawo nan gida, suna nan gida, su zama gurbi mai kyau ga waɗanda ba su samu sun fita ba. Sai ka ga su ma sun zama kaman waɗannan wanda ba su fita din ba, suna nan ana taurin kai da sauran abubuwa.
Kamar yadda kai bayani da farko, kwanan nan aka fita bukukuwan Christmas da kuma sabuwar shekara, wani nasarori ka samu?
To gaskiya a wannan shirye-shirye din da muka yi, kaman yadda na faɗa, wanda suke amfani da babban hanya wanda taso daga Kaduna zuwa Abuja, sun san cewa a ta inda ake kira junction na Diko, mararraban Diko kenan, a wannan wurin an dinga samun cinkoson motoci, an dinga samun hatsarurruka a wannan wurin. To da yake ma'aikatan mu ta yi kokari ta jige ma'aikata a wurin da motocin mu a wurin, wannan ya taimaka sosai domin duk wannan cinkoso da ake samu dama yawancin daga manyan motoci ne. To da yake an jibge ma'aikatan mu a wurin da kuma da kayan aiki, da zaran babban mota ta mutu a wannan wurin sai a yi maza a janye ta domin mutane su samu su shige.
Daga ƙarshe komanda, menene babban shawara ko kuma kira ga jama'a?
Babban shawara shine kamar yadda na faɗa, kalubala da muke da shi, mu sani cewa wannan rai da muke da shi guda ɗaya ne. Sannan kuma na biyu din, mu sani cewa yayin da muke kan hanya, ba mu kade bane muke kan hanyar nan muna amfani da hanyar nan da sauran jama'a kuma ya kamata mu sani cewa hakkin mu shine mu kiyaye sannan kuma mu sani cewa hanyar nan da muke amfani da shi kowa yana da haki akan wannan hanya din so mu bi doka yayin da muka bi doka za a zauna lafiya kuma za mu ji dadin rayuwar mu mu sakata mu walwala yanda ya kamata
To a gaida Joel Dagwa shugaban hukumar kiyaye hatsari na jihar Niger da mawakilin namu Mustafa Nasir Batsari a kasar Ghana kuma hukumar kiyaye hatsari ta jihar Ashanti da sashen yan sanda mai kula da zirga-zirgar ababen hawa sun ce duk da kokari da suke yi har yau dai ana samun karin hatsari a jihar Ga Radwan Mukhtar Abbas da rahoto akan haka.
Hukumar kiyaye hatsura a hanyar motoci ta kasa da sashin kula da zirga-zirgar motoci na yan sandan Ghana na ci gaba da yin gangamin kiyaye hatsura akan hanyar motoci. A haɗe waɗannan rassa gwamnati sun ci gaba da jan hankalin direbobi buƙatar su yi tuki lafiya zuwa gidajensu sai dai ƙoƙarin su ba su cimma biyan buƙata saboda mummunar hali da ake ciki ya dada munana a jihar Ashanti hukumar kiyaye hatsura akan hanyar motoci ta kasa ta bayyana da kididdigar hatsura da ya nuna karuwar hatsari a shekarar 2017 ga misali hatsura 2699 aka rikoda an samu a hukumci a shekarar 2018 karin kashi 18 akan adadin shekarar 2017 na 2286 yayin da mutane da sun karasa rayukansu cikin hatsura ya tashi da 2017 da ya kama 335 zuwa 395 a bara hakan na nufin karin kashi 18 sabuwar shugabar hukumar kare hatsuran motoci na jihar Ashanti maran Simbanta Wuridu ta dibiya sabbabban haka akan dalilai masu yawa da sun ka hada da bullan kananan motocin nan masu taya uku da ake cewa fragia da ke aikin ibar mutane cikin jihar tace wannan fragia kamar sauraron masu babura ba sa kula da ka'idodin tuki akan hanya yayin da masu motocin kansu kuma ba su cika kula da sauraron masu amfani da tituna kamar masu tafiya a kafa ba Direbobi su tabbatar sun rage guru da suke da motocin su yadda ya kamata duk inda kake tuki kake zirga-zirga ko kake tafiya ta tabbatar ka rage gudun motar ka yadda aka iyakance sannan masu kiwon dabbobi kuma su rinka la'akari da yadda suke tsallake hanyar mota da dabbobin su domin su ma suna zama sanadin tarin hatsarin da ke faruwa akan hanyoyin mu
Rahoton Ridwan Mukhtar Abbas kenan daga Ghana kuma anan ne zamu dakatar da shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to madalla gayin sheka yanzu kuma ga Solomon Barma da shirin jaridan Jamhuriyar Niger
Zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta rawaito cewa Faransa ta baiwa wasu ƴan gudun hijira mafaka a jamhuriyar Niger kamar yadda wasu bayanai ke cewa wata tawagar jami'an ma'aikatar kasar Faransa mai kula da kare ƴan gudun hijira ta ziyarci wannan kasa a watan Disambar da ya gabata inda ta tattauna da wasu ƴan gudun hijira kimanin 200 da ke buƙatar a basu mafakar siyasa galibin su ƴan kasar Eritrea jaridar ta ce wannan wani rukuni ne na ƴan gudun hijira akalla 10,000 da shugaba Macron na Faransa ya sha alwashin samarwa mafaka kafin watan October 2019 kuma a cewar sa 300 daga cikin su waɗanda za su yada zango ne a Niger da Chad bayan an kwaso su daga Libya jaridar Lanketer ta mai da hankali akan kasaitaccen bikin da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Niger ta shirya a ƙarshen mako don murnar cika shekaru 28 da kafuwa a yayin da shugabannin jam'iyyar ke ikirarin sun taka rawar a zo a gani don ci gaban demokradiya da samar da ci gaban al'umma a tsawon waɗannan shekaru jaridar na cewa ba abin da PNDS din ta tsinana face gasawa talakawa aya a hannu
duk kuwa da cewa kusoshinta na alfahari da samun ƙarin magoya baya a kulliyomin. Jaridar Lokurie na cewa an samu baraka a tsakanin malaman jami'o'in gwamnati bayan da wasu daga cikin su suka gano cewa kungiyar malamai ta Sinex ta yi kwance da kaya akan maganar gwagwarmayar kwato haƙƙin magoya baya. Hasali ma kungiyar ta sauka daga turbar da aka kafa ta. Sabili kenan da wasu malaman jami'o'i suka kafa wata sabuwar kungiya mai suna Sina Yusuf. Murfin sharhin da jaridar Le Nouveau Républicain wacce ta ruwaito cewa jami'ai a ma'aikatar fitan kaya DJD sun turje wani minista a gwamnatin Niger bayan da ya shiga yunkurin kaucewa hanyoyin biyan kudaden awon wasu motoci uku kilar jeep oda daga Dubai waɗanda aka kiyasta darajar su akan miliyan 300 na sefa. Kodayake bata bayyana sunan ministan da ya fada komar jami'an na Duwan ba, jaridar na cewa wasu 'yan ƙasa na ciza yatsa akan yadda jami'an gwamnati ke wasa da makudan kudade ta haramtacciyar hanya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida malam Sule, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayi da kuma sarau ke kira kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da zargin da ake yi wa mai shari'a na Najeriya Walta game da kin bayyana kadarorin da imannaka da ake bi na shari'a domin gurfanar da wannan mutum a gaban kotu. Hakika mu 'yan Najeriya mun yi farin ciki da shi, domin ya kamata a ce ko matsayin mutum a Najeriya idan ya kare doka, doka ta yi aiki a kansa. Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na cikin garin Jaja. Ina kira ɗan uwa na 'yan Najeriya waɗanda aka ce ma sam da an kai sa ƙarya ta ɗaki, ku ne masu asiri, ku ne waɗanda ke ta Najeriya cikin halin kangin da take ciki, ku ne ke mu'amala da alƙalai. Ku sani ba ku da wata ƙasa da ta kai Najeriya, ku sani ba ku da wani gida da ya kai Najeriya. Mu ku talakawan ku muna da yadda ku don Allah ku san aikin da kuke duniya na kallon. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam, kafin madaki a jihar Bauchi. A ra'ayina na yau zan gode ma wannan gidan rediyo namu na muryar Amerika da kuke ba mu dama muke faɗa ra'ayinmu. Wannan gidan rediyo kun cancance bu, Allah ya saka muku da alkhairi. Bayan haka kuma ina kira ko kuma roko wa gwamnatinmu na jihar Bauchi da gwamnatin tarayyar Najeriya da su ɗauki mana wani titi da ya tashi daga garin Tafin Liman ya shiga garin Lamba ya shiga garin Nasarawa ya je garin Siyi a ƙaramar hukumar Ganjuwa a jihar Bauchi. Lallai yin wannan hanya zai ba mu dama 'yan kasuwanmu da ma'aikatan gwamnati da kuma masu sana'a su samu saukin fitowa su fito kan titi saboda su aiwatar da sana'arsu.
Assalamu alaikum. So kuma mai zalanga kuma daga jihar Najeriya. A yau na tsaya ni a ra'ayina wannan shari'a da ake kokari a yawa alƙalin alƙalin Najeriya a gaskiya ni a gaina bai dace ba, domin laifin da ake tuhuma ka da shi ya yi ƙanƙanta a matsayinsa na babban alƙali. Ya kamata a ce an zama da wani babban laifi ne kamar cin hanci da rayuwa da sauran maguɗi, manyan maguɗi.
To madalla sai a ci gaba da aiko mana da wannan sakonni kuma mu ci gaba da kawo a yanzu kuma muka zo ga labarai a takaice.
Duk da yake galibin Amurkawa suna dora wa shugaban kasar alhakin dadewar da wasu ma'aikatan gwamnati suka yi a rufe, a jiya Litinin shugaba Donald Trump ya shaida wa manoma cewa 'yan jam'iyyar Democrat a majalisun kasar ne suke da alhakin ci gaba da rufe ma'aikatan gwamnatin. Trump ya shaida wa taron kasa na kungiyar manoma da aka yi a New Orleans, inda ya kare bukatar da ya gabatar na dala wato biliyoyin dala domin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, inda ya bayyana cewa sun ki amincewa da matakan da muke dauka na kare Amurka. Ya kuma kara da cewa ba zai yi kasa a gwiwa ba wurin yunkurin kare Amurka. Gwamnatin kasar Kamaru ta ce 'yan tawan jamhuriyar Afirka ta tsakiya da ke makwabta da ita sun saki wasu 'yan kasar Kamaru guda hudu.
To madalla masu raro anan maka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar a manta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. yanzu an bar din baba ya kuma kiri da yace ne gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Darrell Smith Mr. Phil Hashin kuma ke cewa sai Allah ya kara hada mu assalamu alaikum